A cewar hukumar lafiya ta duniya, cutar sankara na ƙara yin barazana ga rayukan bil'adama a duk faɗin duniya, inda lamarin ya fi kamari a nahiyar Afirka, ciki ko har da Najeriya. Kididdiga ta nuna cewa kimanin mutane miliyan 7.6 ne ke rasa rayukansu a kowace shekara a duniya, inda kuma ake hasashen adadin zai iya kaiwa miliyan 13 ya zuwa shekara ta 2030. A Najeriya kadai, cutar tana kisan mutane kusan 10,000 a kowace shekara, yayin da kuma ake samun sababbin kamuwa da cutar kusan 250 a kowace shekara ta Allah. Masana na ta'allaka karuwar barazanar cutar ga karancin ilimi da fadakarwa da kuma karancin cibiyoyi da na'urorin maganin cutar. Wannan ya zaburar da wasu kungiyoyi masu zaman kansu fitowa da shirarwa domin marawa gwamnati baya wajen yaki da cutar ta sankara a Najeriya. Mai ɗakin gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Atiku Bagudu, na cikin waɗanda suka bi sahu wajen fitowa da wani shiri na yaƙi da cutar mai suna Medic Aid Foundation a Turance.
To, a gaskiya babban matsala da muke da shi a ba jihar Kebbi kaɗai ba, a Najeriya da kuma Afirka, da muke yaƙi da shi shine rashin fahimtan abubuwan da ke kunshe cikin ciwo, musamman ciwon sankara, ciwon daji. Mutanen mu na gani kaman wani al'ajabi ne, wani abu ne da kaman tsafi ko kuma dai abu dai wanda ba wai ciwo ne ba, saboda haka ba su zuwa asibiti in suka kamu da ciwon nan. Muna amfani da wannan gidauniyan domin mu faɗakar da jama'a akan mahimmancin duba jikinsu, irin abincin da za su riƙa ci na gina jiki, na motsa jiki, da kuma abin da ya kamata su yi idan sun lura da cewa akwai kamani yadda ciwon daji yake fitowa.
Dr. Surayya Mansur Muhammad ƙwararriyar likita ce kuma ita ce ke shugabantar asusun na Medic Aid a Najeriya.
Cutar sankara yanzu gaskiya a halin Najeriya kamar ragowar ƙasashe na duniya gaba ɗaya, tana buƙatar tallafi ba na gwamnati kaɗai ba, har da al'umma gabaki ɗaya, saboda ciwo ne wanda kula da shi da kuma magance shi yana da tsada. Bayan tsada kuma na'urorin da ake buƙata da za a magance shi suna da ƙaranci, musamman a ƙasarmu na Najeriya. Saboda haka muna kira ga gwamnati da mutane masu hali wanda za su iya tallafawa su zo su agaji masu fama da wannan ciwo na sankara. Za a samu sauƙin matsalan da ake samu na cewa babu na'ura ta gashi mai yaƙan wannan ciwon sankara, sai ku ga mutane fita ake ƙasan waje ana yin wannan magani. Insha Allah, in asibitocinmu na nan suka samu, za a samu sauƙin wannan magance wannan ciwo.
Duk da yake dai asusun na mai ɗakin gwamnan zai maye duk faɗin Najeriya a aikinsa, to amma zai fi mai da hankali ga yaƙi da cutar a jihar Kebbi da kuma makwabtan jihohin Sokoto da Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.